الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma hukku ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sunnamul Usul ila Mabahithi Ilmi al-Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'i Rasul na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali al-Hakimi rahimahullah kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata na to sauke Qur'ani da ake a cikin tahajjudi wannan an samu magaba
safa
kamar gaga
safa dan karatu Qur'ani da ake da cikin hadisi
ba cikin azumi bai ke banta ba da cewa musaffa abinda dai muke son mu sani tambaya kake game da musaffa ko kuma me kake tambaya musaffa ba take banta ba da cikin azumi
an to wani akai tambaya ko
to ban san ba nau'in saukar da ake a cikin azumi inda kamar mutum ya yi bayani in tambaya ce ake game da musaffa musaffa tana da asali asalinta shine hadithin da ke cikin sahihul bukhari jibril alaihi salam a cikin wata na ramadan yakan zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi Jibril ya karanta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauraro sannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Jibril alaihi salam ya sauraro shine ake kira mudarasa to ita mudarasa ta alqur'ani wanda a Hausa muke kiranta musaffa in aka ce musaffa abinda ake nufi tacewa tace karatun alqur'ani ta yaya ake tace karatun alqur'ani ka zo gaban wanda ya san alqur'ani ka karanta in ka karanta abinda yake na kuskure a gyara maka shi ma wannan ya karanta abinda yake na kuskure a gyara masa duk inda ake musaffa galibi dalibai ne ake samu waɗanda sun haddace alqur'ani amma hadda wata ne ba akan zo a gaban arabus da manyan waɗanda suke gargawansa waɗanda suke da kwarin tilawa talina wannan ya karanta in ya karanta wannan ya karanta sannan na gaban shi ya karanta kowa yana karantawa ana sauraro iya abinda yake kuskure a gyara masa kuma wannan a matsayin ibada ce suka dauke ta amma ba kamar yanda a yau aka maida musaffa hanya ce wadda take ta neman kudi da nuna cewa mu makarantan alqur'ani ne wanda za a zo a girka da sifika a hana yan unguwa bacci har ma kes ake yi ana bi ana tattara kudin wai karatu da ake yi na Laraba ana yi wasu sun wasu Laraba wasu Alhamis da rana tsaka gade gade za ka gani an zo ana ta yi to wannan baya daga cikin karantarwar magabata maimakon a samu lada sai dai a samu zuri saboda akwai nau'i wanda yake na cutar da makwabta, kuma galibi ana yi ne kawai don nuna ma mutane su makaranta ne, da kuma wata hanya ce ta neman kiliyan a zo ana cewa a bada a sauke kaza, a sauke alkur'ani kaza, a yi kaza. Amma magabata malamai abinda suka dauki wannan musaffa a matsayin ibada ce na wanda yake da danyar tilawa ya karanta a gyara masa karatunsa. Za ka samu galibi waɗanda suka gabata kullum lokaci ne ke bantacce, akwai masu yin izihi biyar, akwai masu yin izihi shida, masu yin izihi shida a kwana goma sun sauke alkur'ani, akwai waɗanda suke yin izihi goma na masaffa a kowane dare, wanda sun ɗauki abin a matsayin ibada ne, amma ba kamar yadda a yau aka ɗauke shi. Kuma wani yake faɗa mu, gidan wani wanda yake mai hali ne suka zo suka kirkira irin wannan masaffa da ake yi a yau, yana ɗan hudo sarka yana badawa da wasu abubuwa waɗanda suke na taimakawa, da ya tsabulaguro fasayi suka yi, inda dan Allah ake yi in ya yi bulaguro me zai sa a fasa. Da ya dawo ya tambaya aka ce masa ai kwana biyu da baka nan ba, ya ce to da gaiwa dina, tunda ya fahimci ba dan Allah ba ne. Kuma maganar a dora lasifi ka a yi ta karantawa a cikin dare, wannan akwai cutar da makwabta, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi cikin dare ya bi ta gidan Abubakar, Allah ya kara masa yadda, Abubakar yana sallolin shi na dare ya sadda murya shi da kalma yake jin abin da yake karanta, sannan ya bi ta gidan Umar sai ya ji Umar yana kuga muryarsa, da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu jiya na bi ta gidanka naji kana sallah amma ka sadda karatunka sosai, manzon Allah ya ce ka dan daga ka ji, ka dinga dan daga shi kadan har ka ji me kake faɗa. Shi kuma Umar manzon Allah ya ce masa ka sadda muryarka, da haka Ubangiji ta'ala ne ya faɗa wala tajharbi salatika wala tukhafit biha, amma maganar ka dora lasifika ai ta yi a hana makwabta bacci wannan kwata kwata baya halatta. Akwai cutar da jama'a in dan Allah ake yi ba maganar a sanya lasifika tsakanin ku, kun isa ku shiyar da kawo ne, kun isa a cikin zagayen da kuke kujiyar da kawo nan. Wani ya faɗa mun akwai mutumin da ya sai da gidan shi daga unguwar da ake wannan ya koma wata unguwa saboda baya bacci shi da iyalan shi. Duk wanda ya gama sallah tsaf bai salamce bai tashi ya tafi shi baya da sallah, in bai yi nisa ba sai ya dawo ya zauna, an gane ku, ya dawo ya zauna sannan kuma sai ya salamci. Amma in ya riga ya tashi ya tafi ya sato wannan kwata-kwata ba sallah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yana bayyana mana cewa ita sallah manzon Allah ya ce mai fitahu haqquhu, sarki wato shi ne mabudin sallah, sai ce wata harimu hatta kabira, haramar sallah ma'ana shiga sallah shine kabbara ta harama, sai ce wata halilu hatta taslim, wato gama sallah makullinta shine wato yin sallama, duk wanda yayi sallah bai salamce ba shi da sallah, domin sallama rukuni ce daga cikin rukunin sallah, wanda sallah ba ta inganta dole sai da shi. Na'am. Cewa salamu alaikum, salamu alaikum kuskure ne, alif da lam za ka sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, amma cewa salamu alaikum, salamu alaikum wannan kuskure ne, ba ma sallama ta sallah ko sallama da aka sunnanta mana junan mu ya ma juna, cewa salamu alaikum wannan kuskure ne. Iya abinda za ka faɗa abinda ya fi dacewa assalamu alaikum, ba salamu alaikum ba, assalamu alaikum, ka sanya wannan al'arif wallah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama fasali na biyu wanda ke bayani game da wato nau'i na tauhidi, ma'ana kashi na biyu daga cikin karkasuwar tauhidi. Kamar yadda bayani ya gabata, malam ya kasa tauhidi kashi biyu kamar yanda daga cikin magabata haka wasu suka kasa shi. Kashi na farko shine tauhidul ma'rifati wal ithbat. Kashi na biyu shine tauhidul qalbi wal qasdi wal irada. Idan aka ce tauhidul ma'rifati wal ithbat shine tauhidi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar masa duk abin da ya tabbatar ma kansa da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin sunna ingantacciya. Wato shine ka sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar wato abubuwan da suka kebanta da shi, shine tauhidul rububiyya. Domin shi wannan kashi na farko ya kunshi wannan kashi biyu, tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat. Kenan kai sani game da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala kuma da abubuwan da yake banci kansa da shi, abubuwan da babu wani wanda ya isa ya maimaita in banda Ubangijin da ya halicci halittu. Shine ifradullahi bi af'ali, tauhidul rububiyya kenan. Ko kace ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbir, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da halittar halittu da mallakar kowa da komai da gudanar da lamarin kowa da komai. Ko kace ifradullahi bi af'alihi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukansa, na daga cikin ayyukansa halittar halittu, kashewa, rayawa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, iji cuta ko yayeta, saukar da ruwa daga sama, fitar da zurrai daga cikin ƙasa, ta da alkiyama a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa. Waɗannan duka ayyuka ne waɗanda suka kebanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Tauhidul asma'i was sifat shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi, tare da kure duk abin da ya kure ma kansa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kure masa. Wannan kashi biyu in ka dunkule shine zai baka tauhidul ma'rifati wal isbat. Kashi na biyu shine tauhidul qalbi wal qasd, wannan kuma shine tauhidul uluhiyya, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayi, ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukan bayi, ma'ana duk wani abu wanda yake mai sunan ibada dole ne a kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi. To wannan shine ya gabata kenan, bayanin ya gabata akan sa shine a ƙarshen fasalin. Malam ya zo mana da ma'anar ita wannan kalima ta la ilaha illallah da kuma sharɗanta, wanda ita kalima ta la ilaha illallah kamar yanda malam ke faɗa, fa inna ma'anaha allazi alayhi dallati yaqinan wahadat ilayhi allaysa bil haqqi ilahu yu'badu illa al ilahu al wahidul munfaridu bil khalqi war rizqi wa bit tadbiri jalla ani shariki wan nadhiri. Malam yake cewa ma'anar ita kalima ta la ilaha illallah allazi dallat alayhi, allazi alayhi dallat yakina, wanda tashriyas wato akanta akan shi akan sakankan cewa yace wahadat ilayhi, kuma tashriyar da bayi zuwa gare shi, ma'ana ma'anar ta wadda take tacacciya shine yace allaysa bil haqqi ilahu yu'bad, yace babu ilahun wani abun bauta bil haqqi wanda ya cancanta yu'badu a bauta masa. An gane ko allaysa ilahun, ma'ana babu wani abun bauta bil haqqi a bisa cancanta da gaskiya yu'badu wanda za a bauta masa, illal ilahul wahidu sai abun bauta alwasi, wannan abun bauta alwahidu wanda yake makadaici almunfaridu wanda ya kadaita bil mulki bil khalqi, wato game da halattar halittu, war rizqi da azurtar da bayinsa, wa bit tadbiri da gudanar da lamuransu, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine almabud bil haqq. don haka kenan ma'anarta shine ai la ma'budu bi haqqin illallah, in kace la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illallah, babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya banda Allah da ya halicci halittu, ko kuma face Allah da ya halicci halittu shi kadai ya cancanta a bauta masa. Yace jalla an shariki wan nadiri, ubangiji ne wanda ya girmama an shariki game da abokin tarayya, ma'ana matsayinsa ya wuce a ce yana da abokin tarayya. Wan nadiri ga wanda yake kini ko kace tamka, ma'ana wanda za a kwatanta shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala. Matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce yana da kishiya, ya wuce a kamanta shi da wani daga cikin halittunsa. Shi ne sai malam ya zo mana da sharda na la ilaha illallah, yake cewa wa bi shurudin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bi nudqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyadu qadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabba wafaqaka Allahu lima ahabba. Mana yace wa bi shurudin sab'ati, yace da sharuda guda bakwai kadu quyidat, yace hakika aka dabaibaye kalima ta la ilaha illallah, ma'ana aka kayyade ta da sharuda guda bakwai. Lafazin quyidat an ciro shi ne daga alqaid, alqaid wato shine dabaibaye, an gane ko abinda kenan yana da iyaka, yana da sharuda wanda an kayyade shi, dole sai an biyo ta kan waɗannan ka'idodi. Shine yace wa fi nususil wahyi haqqan waradat, yace a cikin nassuka na wahayin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani da sunna. Malam yace haqqan waradat, yace wadannan sharuda suka zo da gaskiya, ma'ana a cikin alqur'ani da sunna aka samu wadannan sharuda na la ilaha illallah. Sai yace fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nudqi, yace mai fadar la ilaha illallah game da tsantsar furuci, yace fa innahu lam yantafi, yace ba zai amfana da kalima ta la ilaha illallah ko su miliyar yake maimaita la ilaha illallah a kowane yini ya shekara miliyar yana yi, to ba za ta amfane shi ba illa haythu yastakmiluha, wato sai ya cika waɗannan sharuda na la ilaha illallah. Mun yi bayani cika sharuɗanta ba ana nihi ba cewa mutum ya hardace su, cewa in an tambaye ka ka zano, ko da ba za ka iya zano su ba, an gane ko, indai ka fahimci waɗannan abubuwa to ka cika sharuɗa na la ilaha illallah. Wanda malamai sun yi bayani ita kalima ta la ilaha illallah tamkar ɗan makulli ne, ɗan makulli baya buɗe, an gane ko, baya bude kofar da aka kulle sai in dan makulli yana da hakura, in yana da hakura idan ka sanya shi zai bude, amma matukar ba shi da hakura ba yanda za a yi ya bude. To dan haka aljanna a kulle take, kuma tana da dan makulli, makullin shiga aljanna shine la ilaha illallah. In ka zo da dan makulli wanda yake da hakura, da zaran ka so ka da izinin Allah za a bude maka, shine in ka zo da la ilaha illallah da sharuddanta. Idan ka zo da dan makulli sungululun kamar yanda ake fada a Hausa, wanda babu komai sumuri yake, in ka soka ba yanda za a yi huta. To shine yake cewa al-ilmu sharadi na farko daga cikin sharuda na la ilaha illallah, sanin ma'anar ita kalima ta la ilaha illallah. Ka san, in ka ce la ilaha illallah ka san me ka kore, me ka tabbatar. Idan ka ce la ilaha ka kure duk wani abun bauta, ka ce a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa, da ka ce illallahu kana mai tabbatar da ibada gaba ɗayanta ga Allah subhanahu wa ta'ala, kenan a taƙaice ka ce duk wani wanda ake bauta masa a sama ko a ƙasa ba ka yadda da wannan bauta da ake masa, face Allahn da ya halicci halittu shi kaɗai ya cancanta a bauta masa, an gane ko, ubangijin da ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Halittun da suke cikin sama akwai halittun da ake bauta musu, akwai rana, akwai wata, akwai taurari, akwai mala'iku, gaba ɗayan waɗannan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala akwai waɗanda suka rike su a matsayin allolinsu suke bauta musu. A cikin ƙasa akwai waɗanda suke bauta ma wani Allah, akwai masu bauta ma shaidanu, akwai masu bauta ma salihan bayi, akwai masu bauta ma itace, akwai masu bauta ma idan ruwa, akwai masu bauta ma duwatsu, akwai abubuwa na bauta gashi daban-daban. To dan haka idan ka ce la ilaha, ka ce baka yarda da duk wani wanda ake bauta masa, ka ce illallah, ka ce sai dai Allah da ya halicci halittu shi kadai ya cancanta a bauta masa, dole ne mutum ya san wannan ma'ana. Idan ka ce la ilaha illallah, ka san me ka kore, me ka tabbatar, ka kore cancantar ibada ga kowa da komai, illallah, sai ka ce Allah da ya halicci halittu shi kadai ya cancanta a bauta masa. To wannan shine sharadi na farko kenan, al ilmu bi ma'anaha, sanin ma'anar abin da la ilaha illallah ta kunsa. Sai ya ce wani yaqini, malam ya ce da sakankancewa game da ita wannan kalima, ka sakankance babu kokonto dalili da misa kala zarra a cikin zuciyarka game da gaskiyar wannan kalima, saboda shi tauhidi ba a buƙatar kai kawo, ana buƙatar yanke shakka ya zamanto ka yarda ɗari saman ɗari. Domin Ubangiji ta'ala ya faɗa, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Wanda duk dalilai sun gabata akan wadannan sharuɗa. Sannan sharadi na uku kenan, kaga wannan na biyu kenan, a samu yake, kar a samu kokonto a cikin zuciyarmu dide da misqalar zarra game da wannan gaskiyar wannan kalima da muka furta, kalima ta la ilaha illallah. Wal qabul, sharadi na uku, malam yace karbar wannan zuciya da hannu, wannan karbar wannan kalima da hannu biyu, ka karbe ta da zuciyarka, ka tabbatar da ita da harshenka, ma'ana wannan kalima ka yi furuci da ita, an gane ko? Domin ba a shiga musulunci sai da wannan kalima. Duk wanda yace la ilaha illallah, to kai tsaye ya shiga musulunci, kuma dole ya kudirce ma'anar wannan kalima a zuciyarsa. Dalilin da ke tabbatar da cewa dole sai mutum ya karba, me ake nihi da karbar, shine mutum ya yi furuci da wannan kalima da harshensa. Ubangiji ta'ala ya faɗa, domin a ranar kiyama, lokacin da aka jefa ƴan wuta cikin wuta, za a ce wai ne ne sababin da ya kawo su wuta, sai a ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Ubangiji ta'ala yake cewa innahum kanu, lalle su wato sun kasance a rayuwarsu ta duniya, idza qila lakum la ilaha illallah, idan aka ce da su ku ce la ilaha illallah, yastakbiruna, girman kai suke ba sa fada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasuwa yake shiga yana fada, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu, ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabota da aljanna a gobe kiyama. Haka manzon Allah yake musu. Kaga wannan yana nuna, koda ka fahimci ma'anar kalima ta la ilaha illallah, koda ka yarda da zuciyarka, ka amince da ita, in baka faɗa ba to baka zama musulmi. Wato amminsa Abu Dalib a lokacin yana cikin rashin lafiya ta mutuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna a gunsa, yana faɗa masa, yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Manzon Allah yana cewa ya kai ammina, ce la ilaha illallah, kalima daya daya ce zaka faɗa in yi shayayya da ita a wajen Ubangiji na cewa ka musulunta, tare da cewa Ubangijin da ya aiko ni ya fi ni sani game da haka. A lokacin nan akwai shaidanu a gunsa, Abu Jahal da Abdullahi ibn Umayya, ko ibn Abi Umayya, sai su ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu zaka kyamaci addinin uwayenka da kakanninka, addinin ku na gargajiya, addinin Abdul Muttalib. Sai yayi kamar zai faɗa, sai su ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu addinin uwayenka da kakanninka, addinin ku na gargajiya zaka kyamata. Manzo Allah sai ya sake maimaita masa, yace ya ammina, ce la ilaha illallah, kalima daya daya ce zaka faɗa mai jayayya da ita a madadinka a wajen Ubangiji na. Sai su koma maimaita masa wannan kalima, wanda irin wannan kalima, kalima ce shaytaniya wadda take hana mutum ya karbo gaskiya. wanda har wasu har a yau akwai waɗanda suke amfani da wannan kalma. Yanzu abinda ka samu uwayenka akai shine zaka bari? To in aka gamu da jahili wanda bai fahimci inda aka sa gaba, sai ya ce a shi uwayen shi zai bi. To wannan kuma sunna ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji. In an ce musu ga hanyar gaskiya ku zo ku bi, sai su ce a inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Lalle mu mun samu uwayenmu da kakanninmu akan wani tafarki, lalle kuma mu masu koyi ne da uwayenmu, ba ma bin wata hanya illa ta uwayenmu. Ko kuma ka ji suna faɗa abinda muka samu uwayenmu ya wadace mu, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Ubangiji ta'ala yace in an ce da su ta'alu ila ma anzalallahu, ku zo ku karbi abinda Ubangijinku ya saukar, wa ila ar-rasuli, ku zo ku karbi abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da ku, qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana, abinda muka samu uwayenmu da kakanninmu akan shi ya wadace mu, ba ma bukatar wani abu na daban. Ubangiji ta'ala ya ce a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, yanzu haka kawai ido rufe uwayensu za su bi, ko da a ce uwayen nasu sun kasance ba sa sanin wani abu, ma'ana wanda Ubangiji ta'ala ya shar'anta kuma ba sa shiryuwa zuwa tafarki na gaskiya, haka za su bi? Bin uwaye da kakanni akan hanyar da suke, in ta kasance hanya ce ta gaskiya, wannan abin yabo ne, abin jinjinawa ne. Duk wanda ya tabbata mahaifansa da kakanninsa suna kan tafarki na gaskiya Alkur'ani da Sunna, abinda suke faɗa da abinda suke aikatawa bai saba ma Alkur'ani, bai saba ma Sunna. Idan mutum ya bi wannan tafarki na mahaifansa, wannan ya zo da abinda za a jinjina masa a yabe shi. Amma uwaye da kakanni abinda suke kai na faɗa da aiki, in ya saba ma Alkur'ani da Sunna, baya halarta mumini ya bi su. An gane ko? Saba musu shine abin yabo, bin su wannan abin zargi ne. To don haka anan sai su ringa faɗa suna cewa wato a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun, yanzu kawai allolinmu za mu watsar da su mu daina bautar su saboda faɗar wani mawaki wanda yake mai taɓin hankali. Wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne mawaki, kuma shi ne wai mai taɓin hankali, wai haka kawai za su daina bautar gumakansu su ce la ilaha illallah, domin sun fahimci ma'anar wannan kalima. Idan ka sake ka ce la ilaha illallah, to duk wani abu da ake bauta masa ka nuna baka yarda da shi, baka amince masa ba, ka nuna cewa Ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa. Don haka sun fahimci wannan ma'anar wannan kalima. To amma girman kai da nuna isa sai ya hana su su kunci da wannan kalima, shine sababin abin da ya kai su wuta. To don haka sharadi na uku daga cikin sharadi na la ilaha illallah shine alqabul, ka karbi wannan kalima da hannu biyu, ka furta ta da harshenka, kuma ka yarda da ita, ka amince da ita da zuciyarka. Shine sai yace walin qiyam, sharadi na hudu daga cikin sharadin kalima ta la ilaha illallah, wato shine me ka wuya da ji da bi game da abinda ita wannan kalima ta hukunta. Wannan kalima ita ce ta hukunta mana yin salloli lokaci biyar, da yin azumi, da fitar da zakka ta dukiya, da wato shine yin hajji. Wannan kalima ita ta hukunta mana yin da'a ga mahaifa, ita ta hukunta mana sadar da zumunta, ita ta hukunta mana kyautata ma makwabta, da duk sauran ayyuka na ibada. To dole duk abinda la ilaha illallah ta kunsa na dokoki na yi da na bari, to dole ne ka karbi wannan abubuwa da hannu biyu. Duk abinda Allah ya faɗa ko manzansa a matsayinmu na mu'mine, dole mu zaman tura hukumi da akala sai yanda aka yi da mu, sawa'an mun fahimci hikimar da ta sa aka ce mu yi kaza ko ba mu fahimta ba, sawa'an mun fahimci hikimar da ta sa aka ce mu daina kaza ko ba mu fahimta ba. In dai Allah ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza, ko manzon shi ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza, to ya zama wajibi a kanku a matsayinku na mu'mine ku ne kauya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, haka yace wa man ahsan dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadha allahu ibrahima khalila. Sannan shine sai malam yace fadri ma aqulu, malam yace kai sanin abinda nake faɗa maka, kai sanin abinda nake faɗa maka. Sai yace wasidiku, sharadi na biyar daga cikin sharadda na la ilaha illallah shine asidiku, wato gasgatawa wanda take mai kore ƙarya. An gane ko? Asidiku munafi lil kadhib, ma'ana gasgatawa wanda take mai kore, wato al-kadhib shine ƙaryatawa. Kenan ya zamanto ita wannan kalima ka kudurce gaskiyarta a zuciyarka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi na cikin sahihai, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Manzon Allah yace babu dide da mutum daya wanda zai faɗi kalima ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi, manzo Allah yace halin zuciyarsa tana mai kudurci gaskiyar wannan kalima, illa haramahu Allahu 'ala an-nar, face sai Allah ya haramta ma wuta cin namansa a gobe kiyama. Duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya kudurci gaskiyarta a cikin zuciyarsa, to wannan kalima za ta haramta masa shiga wuta a gobe kiyama. In ma wasu ayyuka sun kai shi wuta, to wannan kalima za ta hana masa dawwama a cikin wuta. Kunin tsawon zaman da ya yi a cikin wuta a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna. Don haka wanda ya faɗi la ilaha illallah da harshensa, idan bai kudurce gaskiyarta a zuciyarsa, me ake kiransa? Munafiki. An gane ko? Munafiki, domin lafazin al-munafik an ciro shi ne daga an-nifaq, wanda asalin kalima ta an-nifaq an ciro ta ne daga an-nafaq. An-nafaq wato shine a Hausa ake kira da fula, ma'ana hanya ta cikin ƙasa, wanda kenan Bature yake kiranta kamar tinar wanda ake rarike karkashin dutse a yi hanya daga nan ka fullace, wanda asali gida wanda yake na kurege shine ake kira da wannan suna. Wanda shi kurege in yayi gidan shi a cikin ƙasa yakan yi wasu kuhuhi na daban, wata kofar daga yazo kawai iya abin da ya rage ƙasa ce kawai, amma ya rarike. Idan ka biyo shi daga nan ka tsare waccan kofa, kana tsammanin ta can zai fita, to kohohi sun yi yawa a cikin gidan shi, baka tantance ba sai ya kado wata kofa sai ya fita. To haka munafiki yake. Musuluncin da ya shiga, furucin da ya yi da kalima ta la ilaha illallah, ya yi ne don ya kare jininsa, ya kare dukiyarsa, ya kare 'ya'yansa da matansa kada su zamanto ganima, amma ba don ya yarda da wannan kalima ya amince mata ba. Da haka Ubangiji ta'ala ya ƙaryatar da su game da imaninsu da suka ce sun yi. Ubangiji ta'ala na faɗa, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakzibun. Haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Haka ya fada, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Haka kuma ya fada, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Shar'i na shida malam yace wal ikhlas, wato da tsarkake wannan kalima, wato da zuciyarka, ma'ana duk abinda wannan kalima ta kunsa, farko ka tsarkake wannan kalima, ka tsarkake duk abinda ta kunsa, ma'ana duk abinda Allah ya shar'anta na ibada. In za ka yi, ka yi don Allah, kada ka yi don wani ya gani ya yaba, ko don wani ya ji ya yabe ka, ko kuma don neman wani abu wanda yake na amfanin duniya. Duk abinda za ka aikata na ibada, da na yi da na bari, to ka nemi sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In aiki ne na asha, kada ka ce bari dai tunda mun zama manya mu daina, kada a ringa zargin mu, a'a, in zaka bar aiki na sako ka bari dan Allah. Haka in zaka aikata wani aiki mai sunan ibada ka yi dan Allah. Shine yace wal ikhlas, sannan sai yace wal mahabba, wato da kaunar ita wannan kalima, da kaunar duk abin da ta kunsa. wannan kalima ka kaunace ta sama da duk wani abu da kake kauna, ka fifita san Allah da san manzon shi akan duk wani abin da kake so, sannan ka fifita san duk abin da Allah ya hukunta ya shar'anta maka sama da duk wani abu da kake so kake kauna. Dalili akan haka shine Ubangiji ta'ala na fada, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Yau za mu tashi kenan fasali na gaba. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, faslun fi ta'rif al-ibada wa dhikri ba'd anwa'iha wa anna man sarafa minha shay'an li ghayrillah faqad ashrak. Thumma al-ibadatu hiya ismun jami'u li kulli ma yarda al-ilahu as-sami'u wa fi al-hadith mukhha ad-du'a'u khawfun tawakkulun ka dharraja'u wa raghbatun wa rahbatun khushu'u wa khashyatun inabatun khudu'u wa isti'abatu wa isti'ana ka bastighafatun bihi subhana wa dhabhu wa nadhru wa ghayru dhalik fahamhu dita awdaha al-masalik wa sarfu ba'dihā li ghayri llāhi shirkun wa dhāka aqbahu l-manāhi. Malam Allah ya ji kansa yake faɗa faslun, malam ya ce wannan fasli ne na musamman fi ta'rifil ibada, game da sanar da ma'anar ibada. In aka ce ibada, ya kamata mu san me ake nihi da ibada. Kullun abu ne wanda yake maimaituwa akan harshen mu, wannan lafazi na ibada. To amma ya kamata mu san, in aka ce al-ibada, me ake nihi da ibada? To shine anan malam yayi fasali na musamman fi ta'rifil ibada, game da sanar da ma'anar ibada. Sai ya ce wa dhikri ba'd anwa'iha, wato da ambatan wani bangare daga cikin nau'ikan ibada. Ba duka nau'ikan ibada ba ne malam zai zo da su, a'a, kaɗan ne daga cikin nau'ikan ibada. Sai ya ce wa anna man sarafa minha shay'an li ghayrillah, da sanin cewa duk wanda ya sarrafa wani abu ko mun kankantarsa na ibada ga wannan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ashraka, haƙiƙa ya yi shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana a taƙaice ya kafirta. Duk wanda ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zama mushriki. Shin ne malam ya ce kummar ibada, malam ya ce sanidi ita ibada. Kenan anan malam yana nihi ya fassara mana ma'anar ibada a shar'ance. Amma idan muka koma a yaren Larabci, idan aka ce al-ibada, malamai suka ce at-tazallul wal-khudu, ma'ana kaskanta kai. Wato shine kaskanta kai, da dada kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu. Kaskanta kai shine ake kira da me kauya, shine ake nihi da ma'anar ibada a yaren Larabci. Az-zullu wal-khudu, ko kace at-tazallul wal-khudu, wato kaskanta kai, da kai matuƙa a wajen kaskanta kai, kame ka wuya sai yanda aka yi da kai, shine ma'anar al-ibada. Don haka Larabawa suke faɗa a yarensu cewa dariqun mu'abbad, ma'ana hanya wanda take horarra, shine hanyar da aka saba binta yau da gobe, ita ce ake kira dariqun mu'abbad. An gane ku? Misali yanzu idan ka fita bayan gari, akwai ƙauyuka waɗanda suke gehen gari, kowane ƙauye za ka ga hanya tar wadda in ka bita za ta kai ka wannan gari. To wannan hanya da aka saba binta yau da gobe su ita ce, irinta ce Larabawa suke cewa dariqun mu'abbad, hanya kenan wadda aka hore ta. Ai muzallal allati qad wadi'atha al-aqdam, wadi'atul aqdam, hanyar da dugadagai suka bita wato su dewa. Shine kamar yanda ɗarfa a cikin waƙarsa yake cewa tubari ita kannashiyatin wa atba'at wazifan wazifan fauka maurin mu'abbadi, lokacin da yake yaban taguwarsa yake cewa tubari ita kan, yace taguwa ce wadda take fito na fito da zababban raƙuma a wajen tafiya. najiyatin raqumma waɗanda suke masu sauri a wajen tafiya to irin waɗannan raqumma yace taguwata tana fito da su ma'ana tana gasa da su yace wazifan tana taki daidaya fauka mauri mu'abbadi saman hanya wadda take hurarra hanyar da aka saba binta yau da gobe kagani yake nini mauri mu'abbadin ay dariqum mu'abbad to haka suna fada suna cewa ba'irun mu'abbad ay muzallal wato raqumin da aka hude shi wanda za a iya lauta masa kaya a hau bayan shi ay bulaguro shine kamar yanda yake fada wa ufridtu ifradal ba'irul mu'abbad to anan shine sai malai yake fassara mana ma'anar ibada a shar'anci yace thummal ibada yace sannan ita ibada ma'anarta malai yace yasmun jami'u suna ne wanda yake ya kunshi li kulli ma yardal ilahu samiu dukkan abinda al ilahu ubangiji ta'ala wanda yake abun bauta da gaskiya idan aka ce al ilahu kenan abun bauta da gaskiya asami'u mai ji game da duk abin da bayansa suke fada an gane ku to aikata abin da yake yarda da shi yake amincewa wannan shine ake kira da ibada wannan tarifi da malam yayi tarifi ne wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya arrafa ibada shine yake cewa in aka ce ibada yace ismun jami'ul li kulli ma yuhibbu Allah ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة شيخ الإسلام يجي إن أكتشي إبادة وتسوناني واندع يابن شدكا أبند الله كيسوكي كوناكي يبدادش من الأقوال نمغنغنو والأعمال دا أيوكا الظاهرة ودن نسكي بيننو والباطنة دا ودن نسكي قويريو معنى دوة فدا دا دوة نأيك سواء واندكي بيني واندكي قوي واند الله يكي سو يكي كونا يكي يردادش يكي أمنشي واتو ونشيني إبادة دعا بند الله يرد أفدا يأمنشي دشي قوة نأيك sawa'an wanda yake bayyana ko wanda yake goye shine ake kira da ibada shine yace mal ibadatu yasmun jami'u yace sannan ita ibada in aka ce ibada yace suna ne wanda yake ya kunshi kenan jami'u wanda ya kunshi dukkan shine yake cewa li kulli ga dukkan ma yardal ilahu sami'u abinda al ilahu abun bauta da gaskiya as-sami'u mishi game da duk abin da bayansa suke fada yace abin da yake yarda yake amincewa da shi shine ake kira da ibada ita wannan ibada kamar yanda muka yi bayani cewa wato kasancewar duk abin da Allah yake fada wannan duk abin da Allah yake so yake yarda yake amincewa da shi na maganganu da ayyuka waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke koyayyu a haka zamu fahimci cewa ashe ita ibada kashi uku ce akwai ibada ta zuciya akwai ibada ta harshe akwai ibada wadda take banta da sauran gabbai idan muka dauki ibada ta zuciya kaga ibada ce koyayya misali idan muka dauki almuhabba so da kauna ibada ce wadda mahallin ta zuciya ne idan aka ce ka nuna so ko ka nuna kauna zaka iya nuna shi ba za ka iya nuna shi ba domin abu ne wanda yake koyayye mahallin shi shine zuciya haka idan muka dauki al-khawf suran Allah subhanahu wa ta'ala mahallin sa shine zuciya idan aka ce ka gode tsoro ba za ka iya nuna shi ba haka idan muka dauki ar-raja kwadayi ko ka ce kauna ita ma ibada ce wadda take ta kebanta da zuciya haka al-inaba komawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba haka idan muka dauki al-khashiya haka idan muka dauki ar-rahaba haka idan muka dauki at-tawakkul kamar yanda bayani zai zo akan waɗannan nau'ika dukkan su wannan ibada ce wadda take kwanta da zuciya kashi na biyu akwai ibada wadda take kwanta da harshe misali karatun al-qur'ani addu'a hamdala cewa walhamdulillah irin su haidala fadar la ilaha illallah irin su at-tasbih fadar subhanallah irin su istighfar fadar astaghfirullah dukkan su waɗannan ibada ne waɗanda sun ke banta da halishi an gane ko karatun alqur'ani ibada ce amma da me ake wannan ibada shine da harshe ka ringa karanta wannan littafi na ubangiji subhanahu wata'ala haka irin waɗannan sauran azkar din irin su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na uku ibada wanda take banta da sauran gabbai kaga misali zuciya wannan misali sallah sallah ibada ce wanda take ta sauran gabbai wanda game da sallah harshe na yi an gane ko farko zuciya ta yi ta kudirce wato niyya sannan harshe yayi ga kabbara ta harama ga karatun alqur'ani sannan sauran gaggan hannuwa su dagu ka daga su kai takbiratul ihram ka daga hannuwa sannan ga ruku'u sannan ga sujada ga zama na tahiyya da sauran su sannan akwai azumi azumi shi ma sauran gabbai ne suke dukkan gabbai ne suke yin shi domin mai azumi zai kame bakin sa gabarin ci da sha bayan zuciyarsa ta kudirce niyyar azumi sannan kuma ya kare gaban sa game da aikata abinda bai dace ba mai azumi ya aikata sannan akwai zakka zakka ma ibada ce wanda take banta da gabbai ma'ana dukiyarka ce zaka lissafa ka dauka ka fitar da haƙin Allah ka ba waɗanda suke mabukata wanda Allah ya ce a basu sannan akwai hajji ita ma hajji ibada ce wanda take maliya badaniya ma'ana da karfinka ne zaka yi ka zo ka yi tawafi ka je ka yi tsayuwa Arafa ka zo ka yi kwanan Muzdalifa ka zo ka yi jifa Amina sannan ka zo ka yi kwanuka da Mina da sauransu sannan haka idan ka dauki sadaka ita ma ibada ce wanda take banda da sauran gabbai zaka ware wani kaso daga cikin dukiyarka ka bada shi fi sabilillah haka jihadi da sauransu kenan anan zamu gane ibada kenan akwai wanda take koyayya akwai wanda take bayyananna kaga idan muka dauki wancan kashi na farko da muka zana kauna da tsoro da kwadayi da koma ga uwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da tuba da kaskanta kai gare shi da dogaro da shi wannan duka ibada ce koyayya domin ba a iya nuna ta da ido mahallinta shine zuciya idan muka dauki ibada wanda take bayyananna kashi na biyu ibada da take banda akan harshe kaga ibada ce a bayyana karatun alqur'ani salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama istighfari da tasbihi da hamdala da haylala dukkan su wannan ibada ce wanda take bayyananna haka idan ka dauki wato waɗannan abubuwan da muka zano sallah azumi zakka da haji da sadaka da jihadi waɗannan dukkan su ibada ce wanda take a bayyane to illa kasancewar ita ibada ana gina ta akan wasu ginshikai guda uku wanda duk ibadar mai ibada ba ta samun karkuwa a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a farko sai ya gina ta akan waɗannan ginshikai guda uku sune arkanul ibada kenan ginshikan ibada ginshiki na farko shine kamalul hubbi lil ma'bud subhanahu wata'ala cikar so da kauna ga wanda ake bauta masa shine Allah subhanahu wata'ala ma'ana sai ka fifita san Allah da kaunar shi da san manzon shi sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da kake so an gane ku matukar zaka bauta ma Allah kana san wani sama da yanda kake san Allah ko sama da yanda kake san manzon shi ko kuma ka daidaita Allah da wani a cikin soyayya to wannan ibada bata dinu ba dalili akan cewa sai an samu cikar so da kauna ga ubangiji subhanahu wata'ala shine fadar sa da yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda ke rikar andadan wasu kishiyoyi ya ringa bauta musu min dunillahi kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana baya kadaita Allah a cikin ibada sai to sai yana bauta musu ubangiji ta'ala yace yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗannan gumaka nasu kamar yanda suke son Allah an gane ku anan kaga me ya kafirtar da su sun daidaita son Allah subhanahu wata'ala da son wani sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka gaskata ubangijinsu suka gaskata manzannin shi sune ashaddu hubban lillah mafi tsananin so da kauna ga Allah to wannan aya tana nuna mana cewa gimshiki na farko daga cikin ginshikan ibada shine kamalul hubbi lil ma'bud, cikar so da kauna ga wanda ake bauta masa shine Allah subhanahu wa ta'ala. Ginshiki na biyu shine kamalur raja'i minal ma'bud. An gane ku? Kamalur raja'i lil ma'bud, ya zamanto a samu cikar kwadai da kauna game da abin da ke wajen wanda ake bauta masa shine Allah subhanahu wa ta'ala. Ka fifita kwadan abin da ke hannun Allah akan abin da ke wajen kuma wane, ya zamanto duk abin da kake kwadai, kake fata, kake kauna na alkhairi a nan duniya da makomanka lahira, ya zamanto kafi kwadan abin da ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala sama da abin da yake hannun wani. An gane ko? Ya zamanto kenan iya abin da kake kwadai shine rahmatu ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dalili akan yawa, dalili zai zo akan wannan rukuni na biyu. Sannan na uku shine kamalul khawfi minal ma'bud, cikar tsoro game da wanda ake bauta ma, sai ka fifita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani abin da kake tsoro. Ka tsoraci kamu na ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da duk wani abin da kake tsoro a nan duniya da duk wani abu da kake tsoro a gobe kiyama. Ya zamanto kafi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sama da duk wani abu da kake tsoro. Dalili akan rukuni na farko, na biyu da na uku shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ubangiji ta'ala yace wa zakariya, basu labarin zakariya alayhi salam idnada rabbahu, lokacin da ya roki ubangijinsa yace rabbi la tazarni fardan, ya ubangiji na roƙonka nake kada ka barni ni kadai ba tare da magaji ba, yace wa anta khairul warithin, yake ni da magaji, ma'ana wanda zai gaje shi da ku shika. An gane ko? Ba magaji ba a yaren maradawa, in suka ce maka magaji suna nihi wa. An gane shine yace la tazarni fardan, yace ya ubangiji na kada ka barni, wato fardan ni kadai ba tare da magaji ba, yace wa anta khairul warithin, ubangiji ta'ala kai kai ne fiyayyen masu gado, in ma akwai wani mai gado to kai ne sama da shi, saboda karshe kai zaka gaje kasa da duk abin da yake kanta. Sai yace fastajabna lahu, ubangiji ta'ala yace muka karba masa addu'arsa, wa wahabna lahu yahya, muka bashi kyautar da mai suna yahya, wa aslahna lahu zawja, muka inganta masa matarsa, da bata aihuwa ta koma tana aihuwa. Ubangiji ta'ala yace innahum kanu yusari'una fil khayrati, lalle Zakariya da ɗansa Yahaya da matarsa ko kuma dukkan annabawan da aka zano kafin a zo kan Zakariya da shi Zakariya da matarsa da ɗanshi Yahaya, ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗaya su yi sarihuna fil khayrati, suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairu, wa yad'unana ragaban wa rahaba, suna bauta mana ragaban don kwaɗayin abin da ke wajenmu, sai yace wa rahaba kuma don tsoron abin da ke wajenmu na azaba. Kaga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayansu da ya zano su caye suna gina ibadarsu akan haka, waye duguna na suna bauta mana ragaba don kwaɗayin abin da ke wajena, wa rahaba yace kuma don tsoron abin da ke wajena na azaba. Haka can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ya faɗa mana wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma ubangijinku khaufan, halin kuna mai tsoron azabarsa, wa tama'a kuma halin kuna masu kwaɗayin rahamarsa. Haka kuma ya faɗa a can cikin suratul isra, ulidul ladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. ubangiji ta'ala yace ulaikal ladina yad'una, wadannan wanda mushrikai suke bauta musu suka rike su a matsayin alloli, yabtaguna ila rabbihim alwasila, su wadanda ake bauta makin neman kusaci suke ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. wannan aya ta sauka a sababin waɗanda suka riki Isa alaihi salam da mahaifiyarsa Maryam a matsayin alloli suke bauta musu da waɗanda suke bauta ma salihan bayi da sauransu. To su waɗanda ake bauta ma su kansu neman kusaci suke ga Ubangiji subhanahu wataala. Sai yace wayarjuna rahmatahu, suna kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wataala, waya khafuna azaba, kuma suna tsoron azabar shi. Kaga anan bautar da suke su waɗanda aka rika a matsayin alloli ana bauta musu, to su ma neman kusaci suke da Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana Allah suke bauta ma, kuma suna gina ibadar su akan kwaɗayin rahama ta Ubangiji subhanahu wataala da tsoron azabar sa. Yace inna azabar rabbika kana mahzura, domin azabar Ubangijinka ta zamanto abun tsoroci. Haka can cikin suratul sajda Ubangiji ta'ala na faɗa, inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ubangiji ta'ala yace tatajafa junubuhum anil madaji'i, mu'minan kwarai su ne waɗanda wato haƙurƙuransu suke nisantar wurin kwanci a cikin darare, za su tashi suna lafiya. Yad'una rabbahum, suna bauta ma Ubangijinsu khaufan, don tsoron azabarsa, wa tama'a, kuma don kwaɗayin aljannarsa. Sai yace wa mimma razaqnahum yunfiqun, game da abin da muka azurta su Ubangiji ta'ala yace suna ciyarwa don neman kusaci zuwa gare ni. Haka can a cikin suratul zumar Ubangiji ta'ala na faɗa, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ubangiji ta'ala yace amman huwa qanitun ana al-layli, shin yanzu wanda ke tsaye tsayin daka ana al-layli a cikin sa'o'i waɗanda suke na dare, sajidan wa qa'ima, a takaice yana sallah, shi ne yace sajidan wa qa'ima, yana mai sujada yana mai tsayuwa, a jimilce kenan yana sallah, domin a cikin sallah akwai tsayuwa akwai sujada. Ya hadaru al-akhirata, yana tsoron yini na ƙarshe shi ne al-kiyama, kada wuta ta zamanto makomarsa. Sai yace wa yarju rahmatar rabbi, kuma yana kwaɗayin rahama ta Ubangijinsa shi ne makomar shi ta kasance a aljanna. Yanzu ya yi daidai da wanda halinsa da ɗabi'ar shi ba haka ba. To kaga waɗannan ayoyi a jumulce suna nuna mana ibadar mai ibada ba ta samun zama ta karɓu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai an gina ta akan waɗannan ginshiƙai guda uku: cikar so da ƙauna ga wanda kake bauta masa shine Allah, ka fifita san Allah da san manzon shi akan duk abin da kake so. Sannan abu na biyu, cikar ƙauna da kwaɗayi game da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Bautar da kake ma Allah, ka bauta masa akan kwaɗayin aljanna ta zamanto makomarka a gobe kiyama, ka samu zaman lafiya a duniya, kuma sannan ka samu nutsuwa a gobe kiyama. Abu na uku shine cikar tsoro ga wanda kake bauta, game da wanda kake bauta masa shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka ji tsoron kamun Allah subhanahu wa ta'ala tun nan duniya kafin makoma lahira, ka ji tsoron abinda Allah ya tanada na azaba. Dan haka sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani ita ta karantar da mu haka cewa waɗannan abubuwa guda uku su ne ginshiƙan ibada. Ka ɗauki suratul Fatiha, farkonta mai Allah ya faɗa, shayi alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa, a duniya ko a lahira, cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu. Shi yabo baya tabbata sai ga wanda yake mai ni'ima, wanda ya maka wani abu, wanda yake da ni'ima ya maka wasu kyauta, to shi ne za ka yabe shi ka gode masa. Kuma duk wani mai ni'ima ana yaban shi ne gwargwadon iya ni'imarsa. Wanda yake mai ni'ima gaba daya shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk abin da muke cikin shi na ni'imomi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya ba mu. Shine yace wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abin da ke tare da ku na ni'imomi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kuka same shi. Lafiyar nan Allah ne ya ba mu ita, dukiya Allah ne ya ba mu, ƴaƴa Allah ne ya ba mu, ilimi Allah ne ya ba mu, komai abinda muke cikin shi na ni'ima gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ne ya mana wannan kyauta. Kaga shi kuma duk wanda zai maka kyauta, wannan kyauta za ta haifar da so da kauna a cikin zuciyarka gurgudan kyautar da yake maka. Kaga kenan anan kenan kyauta wanda take mutlaka gaba ɗayanta Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya ba ya mana. Kenan wannan da yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya da dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah wanda yake Ubangijin halittu. Wannan aya tana nuna mana kenan sai mun fifita san Allah subhanahu wata'ala akan duk wani abu da muke so, saboda duk cikin din ni'imar da muke cikin ta gaba dai Allah ne ya ba mu. Sannan sai yace Ar-Rahmanir Rahim, Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta hada mu'minai ta hada kafirai. Ar-Rahim mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama, wanda ba ta shafar kowa banda mu'mini. Wannan sifofi ne guda biyu wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta da su. Rahama wadda take umuma da rahama wadda take khasa. Rahama gamammiya a nan duniya wanda ta hada mu'minai da kafirai, da rahama kuma keɓantacciya gaba ɗaya, wannan Ubangiji ta'ala ne ya siffanta da su. Duk wanda ya siffanta da wannan sifa ta jin kai, dole za ka yi kwadayin abin da ke wajensa. Kaddara cewa yau kai ne ka ɗauko kaya, ka biyo hanya, hanyar da ake tsarewa a karɓe kaya. Zauwarka sai ka ga wani mai sauki ne wanda yake mai tausayi, mai barin mutane su wuce kayan shi. Murna za ka ringa yi. Ko kuma an kasa wannan shi yana da sassauci, wannan shi kuma babu sassauci. Wajen wa za ka je? Wajen wanda yake da jin kai, yake da tausayi. Kowa gwalgwadon jin kan shi kenan ake kwadayin abin da ke wajensa. To jin kai wanda yake na hakika ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Kaga wannan aya Ar-Rahmanir Rahim tana nuna mana cikar kauna da kwadayi game da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ka ce Maliki Yawmiddin, Ubangijin da ke da mallakar yini na sakamako shi ne yinin alkiyama, mamallakin ranar sakamako shi ne yinin alkiyama, yinin da sakamako da lissafi game da ayyukan bayi a hannun Allah yake, shi yake da wuka da nama, ba wanda ya isa ya daga baki a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izini. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba, shi yake da mallakar al-jaza wal hisab a wannan yini. Shi ne zai lissafa ayyukan bayi, sannan kuma ya sakauta musu da irin abin da suka cancanta. Duk wanda aka ce wuka da nama a hannunsa suke, dole za ka tsorace shi. Kaga ita wannan aya kenan mai take nuna shi ne cikar tsoro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka malamai suka ce ku kalli hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya zano waɗannan, wanda ya karantar da mu waɗannan ayoyi guda uku. Alhamdulillahi rabbil alamin, cikar so da kauna ga wanda ake bauta masa. Ar-Rahmanir Rahim, cikar kwadayi game da abin da ke wajen wanda ake bauta masa. Maliki Yawmiddin, cikar tsoro game da wanda ake bauta masa shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma. Kenan da waɗannan abubuwa guda uku shi ne cikar so da kauna, da cikar kwadayin abin da ke wajenka, da cikar tsoro game da abin da ke wajenka na hukuba. An gane ko? Sai ya ce wa iyyaka nasta'inu, kuma da kai kadai muke neman taimako, ba ma neman taimakon wani in ba naka ba. Kaga wannan da ya biyo da iyyaka na'budu na nuna ibadar mai ibada ba ta ginuwa, sai ya gina ta akan waɗannan abubuwa guda uku. Fifita san Allah subhanahu wa ta'ala akan duk abin da mutum yake so, da fifita san manzon shi. Sannan cikar kwadai da kaunar abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala, da cikar tsoro game da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala na ibada. Don haka da ya zano ayoyin guda uku sai ya ce iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma, da waɗannan kenan abubuwa guda uku. To sabani ga waɗanda su suka tafi akan cewa su suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ne wai ba don kwaɗan aljanna ba, kuma ba don tsoron wuta ba, su kawai wai tsabar so da kauna ne tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka suke bauta masa. To duk wanda zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kawai a tsantsar dan yana son Allah ne, baya kwaɗan aljanna, baya tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ba ibada bace da yake shirme ne yake wallahi ku ya shekarar dubu yana ibada Allah ba zai karbi wa ibada shi daidai da nisa da zarra kuma koda bai fada ba da harshen sa to da harshen sa wanda yake na hali an gane ko koda bai fada ba bi lisani da maqal to ya fada da harshen shi na hali cewa yafi annabawan Allah gaba daya saboda Allah ya fada mana innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaba annabawan da Allah ya zanu a cikin suratul anbiya si ibrahimu alaihi salam si isma'il si ishaq si yaqub su daud su sulaiman su yunus alaihi salam su annabi musa su annabi isa su annabi harun da zakariya da dan sa annabi yahaya da sauran manzannin da Allah ya ambata da shi manzon da aka saukar ma wannan sura gaba ɗayan su ubangiji ta'ala ya faɗa innahum kanu yusari'una fil khayrati gaba ɗayan su sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi sai yace wayad'unana suna bauta mana ragaban dan kwadayin abinda ke waje na na aljanna sai yace warahaba kuma dan tsoran abinda ke waje na na azaba to anan Allah ya faɗa mana cewa annabawansa suna gina ibadar su akan waɗannan abubuwa kaunar Allah subhanahu wataala kwadayin aljannarsa tsoran azabarsa kai kuma ka ce wai kana bauta ma Allah wai ba dan kwadan aljanna ba ba dan tsoran ta ba gaya wani sahabi ya zo ya ce ya rasulullahi yace ni abinda nake roƙon Allah kadai abinda nake fata a wayi gari kiyama Allah ya shigar da ni aljanna sannan ya tsiratar da ni game da gidan wuta manzo Allah yace haula hanu dandi yace mu ma addu'ar tamu ba ta wuce haka duk abinda muke fata manzo Allah yace aljanna ta zama makomarmu kuma Allah ya kare mu game da gidan wuta haka manzo Allah yake neman tsari na ubangiji subhanahu wataala haka ya sunanta mana a ƙarshen tahiyya in kafin mu salamci mu ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihi dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat gaya annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da azabar wutar jahannam kai ko ka ce kana bauta ma Allah wai baka tsoron wutar shi kuma baka fadan aljanna kawai wai soyayya ce tsakaninka da Allah wani ya fito ya fada daga cikin su yake cewa in ba dan suwa na da wani ba daga cikin waliyansu suna aljanna yace da mu me zamu yi da aljanna yace tun da ranji yace mu wuce da sanunta yace wai daqiqi jahili wai me ibada wai dan aljanna wai dan kudin aljanna yace mu wuce da sanun aljanna wai in ba dan su wali wani suna aljanna mu me zamu yi da ita wanda Allah ya tirsasa shi a ƙarshe cewa ko da yake ya kamata a dan takaita wannan tabargaza kenan shi ma ya san abin da yake to kaga wannan aqida ce ta su aqida ce ta sufaye su kawai ibadar su da suke wai soyayya ce tsakanin su da Allah ba sa kwadan aljanna ba sa tsoran ba sa tsoran wuta to wallahi tallahi ba ibada bace duk wanda baya gina ibadar shi akan waɗannan ginshikai guda uku in kai ku kwanto game da karbuwar ibadar shi kai mata ka ba za ta karbu ba saboda wannan abubuwa ne na tilas sai ka gina ibadar ka akan san Allah cikar san Allah subhanahu wataala da cikar kwadayin aljanna shi da kuma cikar tsoro game da azabar shi sannan ibada za ta samu karbuwa domin malamai suka ce duk wanda zai takaita akan cewa wai shi soyayya ce tsakanin shi da Allah to zaka ga ba zai kula ba duk wasu ayyuka waɗanda suke na shashanci zaka ga yana aikata iya abin da yake dama saboda haka suke faɗa ga irin waɗannan wato shugabannin nasu wai in ka ganshi yana aikata aikin sako wai idan ka ne ya nuna maka sun kuyan haka ba sako bane da yake da'a ce yake in ka ga yana shan giya ba giya bace yake sha idan ka ne ya nuna maka haka in me ka ga yana yi na aikin sako a idan ka ne ya nuna maka kuma wanda zai bauta ma Allah subhanahu wataala akan kwadayin rahamar ubangiji kadai to shi kuma wannan zai kai shi ya zamanto ya amince ma kamu na ubangiji subhanahu wataala kamar irin murji'a wanda su murji'a kawai wai in ka ce la ilaha illallah ka kare ko da baka taba yin sallah daidai da kibtawar ido duk aikin saban da kake baya hana ka shiga aljanna da zaran ka mutu kawai aljanna ce makomar ka. Dan haka zaka je suna cewa sai ka tambaye mutum duk wani aiki na sabo yana yi a irin kasashe na wannan, sai ka je an tambaye shi sai ya ce maka wai shi musulmi ne kuma baya sallah baya azumi, duk wasu ayyuka na sabo ne rage ba. Wai su aqidar sai indai ka ce la ilaha illallah kawai makomar ka aljanna ce, su ne ake kiran su murji'a. To haka wanda zai bauta ma Allah akan tsoron Allah kadai, to wannan su ana kiran shi haruri, ma'ana khariji ne, yana daga cikin kenan jama'a ta khawariji, khariji ne kenan. An gane ko ƴan tawayen musulunci waɗanda su wato sun gabatar da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan komai, wanda wannan in ka kai wannan matsayi shi kuma yana kai mutum ya yanke kauna game da jin kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya muna nama Allah zato, wanda ku duwa ba kowa yake muna na zato ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yanke kauna game da jin kansa, wato sai kafiri, kamar yadda Allah ya faɗa innahu la yasmir rauhillahi illa alqaumul kafirun, ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah sai waɗanda suka kafirce masa. Haka kuma can ya faɗa wa mai yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallu, ba wanda ke yanke kauna game da jin kan ubangijinsa sai waɗanda suke batattu, domin in mutun ya fifita tsoron Allah subhanahu wataala akan kwadayin rahamarsa da kaunar shi, to wannan yana kai mutun ya yanke kauna game da jin kan Allah, wanda shi ma wannan wata illa ce mai zaman kanta. Dole ya zamanto duk ibadar da zaka yi ka auna ta tsakanin kwadayin rahama ta Ubangiji subhanahu wataala da tsoron mazabarsa, kana kwadayin Allah ya karbi ibadarka kuma kana tsoron kada aje yake karba. To shine a takaice anan mallan ya zano mana yake cewa sunnal ibadatu, yace sannan ita ibada mallan yace hiya sumu jami'u, yace suna ne wanda yake ya kunshi li kulli ma yardal ilahu sami'u, dukkan abin da al-ilahu abun bauta da gaskiya shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala as-sami'u, ne shi game da duk abin da bayinsa suke faɗa. An gane ko? Shine yace abin da shi wannan Ubangiji yake so yake kauna shine ibada. Nan insha Allah yan uwa za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.